هذه العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. wannan babin yana magana akan muhimmancin ilimi tare da aiki da ilimi. Wato yace wannan babin babi ne na ilimi kafin magana, wato kafin mutum ya zance cikin matsala ko cikin kowane abu da ya shafi rayuwar al'umma, to ya kamata ya zama ya san wannan abin. Haka kuma kafin yi aiki ya kamata ya zama ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aikin da yake son yi. Wato ilimi kamar yadda muka sani hadisi ko da yake bai inganta ba, yana cewa annasu halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun. To ko da isnadin sa bai inganta ba, ma'anan sa ya inganta. Matan mutane gaba ɗaya sun halaka sai wanda suka sani, wanda suka sani kuma sun halaka sai wanda suka yi aiki da sanin, wanda suka yi aiki da sanin su ma halakakku ne in ba wanda suka yi dan Allah ba. To wannan magana ce mai asali. Abinda wannan yake nufi kuma sani, kamar yadda muke faɗi ko da yaushe, ba kamar yadda wasu suke ɗauka ilimi, in aka faɗi ilimi to dukkan abinda mutum ya sani sashi ne na ilimi. Kuma ilimin nan kashi biyu ne. Akwai abinda ake ce ma al-ilmu billahi ta'ala, akwai al-ilmu bi ala'illahi ta'ala, wato akwai ilimi da sanin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai ilimi na sanin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan sauran ilimi banda ilimin sanin Allah, to ilimi ne na sanin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma hanyar sanin ilimin ko da yake a wannan zamu karanta cewa ana samu da ta'allum, to amma ta'allum din yana da hanyoyi daban-daban. Watan ba sharadi bane dole sai an je wajen malami an zauna za a samu ilimi, ba sharadi bane. Ko da yake nan akwai hadisan makomaganganun da suke nuni da haka, to amma bawa zai iya samun wani nau'in ilimi saboda jin tsoransa da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqanan anan wajen watan an nau'i ne na ilimi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu, ba hujja bane a cikin wannan matsalar da muke magana, amma dai ita ma tana nuni zuwa gare shi. Watan malamai suna cewa shi wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wa yu'allimukumullahu jumla ce ikhbariya istinafiya, da jumla ce na jawabu sharti, da zai zama wa yu'allimukumullahu wa yu'allimukumullahu wattaqullaha wa yu'allimukumullahu, sai zama shi ilmantarwan shar'i ko jawabi ne na sharadin jin tsoron Allah. To amma babu shakka in aka ji tsoron Allah saboda wancan ayin ta in tattaqullaha yaj'allahu furqanan, to yana nuna cewa in mutum ya ji tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai gadar masa da ilimin abin da bai sani ba. Saboda abin da ake nema daga ilimi shine jin tsoron Allah da aiki da wannan ilimin. To amma kuma ba a son mutum ya aiki cikin jahilci. Mun karanta tun a littafin farko ko wala yajuzu yahillu lahu ko yajuzu la yahillu lahu an ya'mala amalan hatta yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi, ko saboda kaga shi dole ne mutum yayi kokari ya san hukuncin Allah subhanahu wataala cikin dukkan abin da yake aikatawa. Wannan kokari ake so a yi, ba yana nufin shar'i dole sai kowa ya zama malami mujtahidi ba, don ilimin kamar yadda nace kala-kala ne. Daga cikin ilimi mutum ya san ilimi da hujjojinsa da hukuncen sa da duk abin da ya ta'allaka da shi. Daga cikin ilimi wanda ka nutsu da shi, wannan ilimin ana kiran shi al-burhan, wanda shine mafi girman ilimi ma, wanda ka nutsu da shi kai yadda ba zai taba maka saka akan bata ba. To idan kaga yayi abu, to wannan abin da yayi zai iya zama sashi ne ilimi, wanda yake ilimin sahabbai gaba daya irin wannan ne. To amma wannan din yana da sharuɗa da yawa wanda muka shiga, akwai tafsil da yawa. Wato sahabbai, shi yasa sayyidina Abubakar, ina yawan fadi ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi as-siddiq, ya gina wannan ilimin nashi akan al-burhan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya je yayi Isra'i a dare ɗaya ya dawo, yace yayi gaskiya, ya gaskata shi duk da watan bai tsaya ya ji daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda mene? Saboda ya san manzon Allah bai gaskiya ne. to wannan ma nau'i ne na ilimi amma ana kiran wannan ilimin taqlidi to kuma in mun sami lokaci zamu bayanin shi taqlidi wani iri ne kuma yaya nau'o'in sa kuma amene ne yake zama abin yabo amene ne yake zama kuskure to ala kulli halin dai mutun yana da kyau ya zama ya sani kafin ya fadi ko kafin ya aikata wato ya zama to abin da zaka aikata ka aikata shi akan sani ko da yake sanin maratib yace saboda Allah subhanahu wataala yace ka sani fa'lamannahu la ilaha illallah bi ce fa kul la ilaha illallah ba sai yace fa'lamannahu la ilaha illallah kasancewan Allah shi kadai ne baya da abokin tarayya to wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ma bawa umurni da neman ilimi a farko kuma ya ishe mu dai hujja cewa farkon abin da Allah subhanahu wataala ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yayi karatu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ko kai karatu da sunan ubangijinka wannan shine bambancin karatu musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ina yawan fadi shi ilimi kowanne akan al'umma fardu kifaya ne in bayan al-ilmu billahi dinna da kuma ma tuslihu bihi fardu ainika watan bayan ilimin abin da zaka inganta farallan ainihinka to dukkan ilimi fardu kifaya ne abin da wannan kalmar take nufi cewon dukkan ilimi fardu kifaya ne watan dole al'umman musulmi su zama suna da kowani irin nau'in ilimi kowani irin nau'in ilimi da haka wani lokaci zai ilimin sanin yanda za a hada wani magani yafi ilimin fiqhu muhimmanci cikin al'umma ko yafi ilimin tafsiri muhimmanci cikin al'umma idan kuna da wadatattun masanan ilimin fiqhu amma kuna da rauni a cikin wancan ilimi saboda dole ne kuma mun san abin da ake nufi da fardu kifaya an ce fardu kifaya idan ya zama muka bari waɗanda ba musulmi ba suka zama suna da wani ilimi wanda ba mu da shi fiye da al'umman musulmi wanda yake kuma wannan ilimin wanda ake bukata ne to ya zama gaba ɗayan al'umman musulmi suna da laifi har sai sun samar da abin da al'umma za ta wadatu da shi na masu wannan ilimin sannan za su tashi a cikin wannan laifin wannan kan babban kalubale ne nace ilimin da ake bukata saboda akwai ilimin da ba a bukata ko mun yi bayani a baya ba ɗan watanni da suka wuce cewa akwai wasu ilimomi da ba su da amfani ko irin ilimin sihiri da makamantansu ko da yake su kansu zai yi mutun ya san su dan ya guje su amma dai ilimoma ne wanda ba su da amfani a ijma'in al'umma musulmi fa bada bil ilmi Allah subhanahu wataala ya fara da ilimi watan yace fa'ala wa annal ulama hum warathatul anbiya yace kuma malamai sune warathatul anbiya anan wurin saboda ilimi irin ni shi al-Imam al-Bukhari ya saba yara da wata hanya da yake bi na ta'liqi ta'liqi shine yace qala Abdullah ibn Umar ko qala ko ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kawai a farkon babi to amma anan sai bai ci haka ba sai ya kawo magana a matsayin kaman tabwibi ko a matsayin kaman labari domin wannan hadisin yana nan a cikin sunan Abi Dawud yana nan a cikin Tirmidhi yana nan a cikin Ibn Hibban yana nan a cikin Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim ala Sahihaini to amma duka hadisin duk da haka malamai suna magana akan ingancin sa shine al-ila wal ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu الدينارة والذهب والفضة ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحوز وافر تولنا حديثاً watan yana da kashi biyu al-ulama warathatul anbiya dai dai nan wajen to wannan lafazin yana cikin wadannan littafan da na faɗa sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi al-Hakim sun sahihu Ibn Hibban to amma malamai suna cewa hadisin da'ifi ne to dalilan haka shi yasa sai Allahu a'lam shi al-Imam al-Bukhari bai kawo shi a sigan watan jazm ba to amma daidai wajen warathul ilma to shi kuma wannan yana nan a cikin sahihu muslim saboda haka in hadisi ne ingantacce watan ɗaya barafin na hadisin cewa al-masa sahabbai ko annabawa sun gadar da ilimi ne wannan hadisi ne ingantacce yana nan a cikin sahihu muslim wallahu a'lam man akhadahu akhadha bi hazzin wafir wanda duk yayi ruko da wannan ilimin da annabawa suka gadar to yayi ruko da rabo mai girma man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wanda yabi wata hanya wannan ma hadisi ne ingantacce shi bukhari ma ya kawo shi da isnadin shi cikakke zuwa gaba wanda yabi wata hanya yana neman ilimi to Allah subhanahu wataala zai saukaka masa hanyar aljanna wato wanda yana daga cikin daraja da falalan neman ilimi shi yasa malamai suke cewa masanan Allah suke fadin cewa wato malami abubuwan da sauran mutane kaman abidai suke samu da wahala to shi malami yana samun shi da sauki, saboda malami ya sadaukar da rayuwarsa don neman ilimin addini da watan ilmantar da al'umma, to sai ya zama sharuɗa da yawa dake ciki. Idan misali kana buƙatar wani abu sai ka ja wani wurudi ka yi sati kana ja, in malami ne in yazo ya ja na awoyi sai Allah ya bashi wannan abin. Saboda me? Saboda ya sadaukar da ragowar lokacin shi ga Allah. To shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yana gaggauta masa, baya buƙatar yin abubuwa da yawa da wanda ba malami ba yake yi kafin ya sami abubuwa da yawa. Wannan yana daga cikin albarkan kasancewar shi malami. Kuma sannan shi watan aka ce mutum malami ne yana da wani haske kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Madina barallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'in." Saboda haka yana da wani haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake sarayani a cikin shi, wanda wannan shi ne ake nufi cikakken malami, domin kafin mutum ya zama ya hada kuma wannan sifan cikakke yanda ake nufi, to kuma aiki ne babba kamar yadda mawaƙi yake faɗi, wali shaykhi, ayatun idza lam takullahu fama huwa illa fi layalil hawa yasri idza lam yakun ilmun ladayhi bi zahirin wala batinin fadrib bihi lujajal bahri wa in kana illa annahu ghayru jami'in li wasfihi ma jam'an ala akmalil amri fa aqrabu ahwalil alili ila rada idza lam yakun minhu at-tabibu ala khubri. Wa tan dole ya zama ya tara nau'o'in ilimi da dama da aiki da wannan ilimin nasa kafin a kira shi malami, haƙiƙan kiran malami. To dai wanda ya bi hanyar ilimi yana neman ilimi, Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar aljanna, kuma musamman ilimi misali na hadisi, wanda yake masanan hadisi da masu karanta shi suna cikin wanda suka fi ta'alluki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda in ka kirga yawan salatin da suke musayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a rana, zaka samu yana da yawa. Yanda in suka zo suka kawo hadisi suka ce an rasulullahi zai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda suke sauraron su ma za su yi salati, saboda sai ya zama duk lokacin da yake karatu yana yawan maimaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana karanta kuma abinda yake watan harraka tafakkurin shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan duka yana kara damfarar mutum da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zai sauƙaƙa mashi hanyar aljanna. Wato a nan duniya Allah zai sauƙaƙa mashi aiki, domin idan mutum ya sani ana zaton yin aiki da abin da ya sani. Ko kuwa aka ce a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa mashi ya zama shi yanda mutane suke wahalan tsayuwa da sauransu, shi ba zai shiga cikin wannan wahalan ba, cikin sauƙi zai sami dukkan abin da ake so. Wa qala jalla dhikruhu innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah madaukakin tsira madaukakin sarki yana cewa إنما يخشى الله من عباده العلماء للي وانت سيك معلمي سوني ما سجن صورا الله دك تكن باين الله واتن إذا أكت أمتم معلمي تشيني أكي سارا سامن صورا الله سبحانه وتعالى وجنشي أنور أنا نفهم مثلا الله كو مثلا آلاء الله. Saboda ayoyin da suka gubadana wa min aljibal jiladun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busuko wa min annasi waddawabi wal anami haka, to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, watan babu wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayinsa sai malamai. Wannan ya nuna mana cewa watan dai a takeice malamai masanan waɗannan abubuwan da Allah ya ambata to su ne kuma suka fi jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. وقال وما يعقلها الا العالمون. الله سبحانه وتعالى kuma yace babu mai fahimta sai malamai, wato duk abin da Allah yake fadi na ayoyi yake nuni da su babu mai gane su idan ba malamai ba a cikin bayi. Can kuma kafirai suna cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, wato kafirai suna cewa da mun kasance muna ji, wato ba ji irin na kunni ba, wanda jin da za a ji kuma ai amfani da abin da aka ji, aw na'qilu ko mun kasance muna fahimta abin da ake karantar da mu, ma kunna fi ashabis sa'ir, wato da sun kasance malamai da ba su kasance cikin mazuwa wuta ba. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace shin wanda suka sani za su yi daidai da wanda ba su sani ba, wanda ya sani ba zai daidai da wanda bai sani ba. Wa in dallal al juhalu dal ilmi wal huda fa tafsiru ruzul jahli laysa bi alimi ko bi kasbin yakunu li irfu inda nabiyina alayhi salatu llahi addal awalimi. Idan jahili yace ai malami yana kan bata, to ai fassaran shi ai jahili shi ba malami ba ne, ko jahili ba malami bane. Wannan yana da cikin matsalolin da muka sami kanmu a cikin kasarmu da dukkan kasashen duniya, rikici wanda al'umma suka yi shine saboda zama fa basirul aqwami fi mithli a'ma, mutum kawai zai je yi haya islam din shi jiya ya dan fito ya iya babban kunshi ya sai littafi a kasuwa ya karanta wani ma da transliteration ya karanta ya gane da transliteration da translation da harkon boko yake karatun tu larabcin misali ko ko dan irin Islamic studies din da ake a jami'a wanda har mutum ya zama professor har ya zama professor in akan hadisi ne kila bai karanta littafin da yake yawan wannan ba har ya zama professor dan handbook ne me yake ce mishi hand out ake mishi shafi biyar shafi goma a shekara ya karanta ya iya ai masa jarabawa ya manta sai kuma bade a iya ai jarabawa a manta na bade a gama jami'a ai masters ya kwafe kwafe ya cicciro daga internet da ilani a har hada a sami research a ce an zama ana da masters ana da PhD shikenan an zama professor sai a rika kiran mutum wai malami masani alhali wannan har yanzu ba yanda za a yi mutum ya zama malami ta irin wannan hanya to irin waɗannan ne da ire-iren su da masu sayar littafi a kasuwa ya karanta kwana ɗaya biyu uku shikenan sai ya zo ya ce da shi da babban malami wanda ya shekara 30 ko 40 yana bauta ma ilimi wanda ya dauki ilimi a wajen malamai na gaskiya wanda yake da silsila na ilimi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka ni malam wani ina yawan fadi mu tsarin mu malaman mu duka ina da wani ijaza na Qur'ani na wani malami wanda a ciki zai yace min yake rubuta cewa shi ya karanta Qur'ani kamilan a gaban Shehu wani Shehu Yahuza Zaria kuma Shehu Yahuzan nan ya ce ka iya karatun warshi kuma ka karantar shi ma yace ya karanta a gaban wani shi ma ya ce mashi ya iya kuma ya karantar shi ma ya karanta a gaban wani shi ma ya ce ya iya ya karantar haka har zuwa warshi din watan kowanne shi ma warshin kuma haka za a dangane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka za ila al-mukhtari ko to sai ka ce wai malami irin wannan ba shine malami ba sai wanda yazo yau ya koyi karatu ta hanyar translation ko ta hanyar transliteration ko ta sauraron kafir wai shine malami zai zo malamai suna magana yana hum rijalun wa nahnu rijalun ko kuma ka je yana magana irin su imamu malik ibn anas la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illallah rashin sani wato rashin sani fitina ne musiba Imam Malik ibn Anas bambancin shi da irin waɗannan mutanen wallahi in bambancin zai sawwaru to kaman bambancin professor aboko da dan nursery in zai sawwaru amma wallahi yafi haka to amma sai kaga mutum wai yana magana Imam Malik yana hum rijalun wa nahnu rijalun ana Imam Malik ya faɗa yace yayi kuskure Imam Malik ibn Anas da ire-iren su wanda yake kaga girma irin na a'immar musulunci irin su Baihaqi irin su Ibn Abdul Barri irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su al-Imam Sayyuti wanda kowannen su abinda malamai ke cewa da za a ce yau ilimin musulunci gaba daya an watsa da jalata misali ya kare a kulle shi a daki zai rubuta ma al'umma adin da zai wajace su wadatar da su a cikin addinin su daka ko ka duba Ibn Taymiyyah kadai har yanzu ba hanbali ne har ya koma ga Allah hanbaliya yake yi wannan duk littafin da ya rubuta da tahdifan da yayi gaba ɗaya a cikin kurkuku ne ba maraji'u ba marji' ya wallafa su to amma shi din karami ne a cikin malaman mazhaban hanbaliya to amma sai mutum ya zo kawai yanzu ya sha ruwa yayi dan karatun shi na transliteration na tsallake an karanta wannan an tsallake an karanta wancan wai sai ya zo shi wai yana kokarin gwama kansa da irin waɗannan manyan malaman kuma wannan shine abin da ya haifar kuma kamar yadda muke faɗi ko da yaushe fannin ilimi kadai ake ma haka na addini ilimin addini kadai ake ma wannan karantsa zaka kowa yana sa baki a cikin shi da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba kullu mana habba wa dabba shi kenan zai zo ya ce ai kawai kaza ne shi ma ga ra'ayin shi kaza ko yaushe yayi ra'ayi Allahu a'lam ko ana ba da wani labari mai ban dariya ko mai ibra a ciki an ce wasu malamai suna irin wa'azi suna zagin wasu jama'a to ana yi wata rana sai aka shirya wa'azi na kasa gaba ɗaya za a yi a garin Funtuwa to ana shiri sai wani ya ce amma fa littafin nan da muke yawan kotun mu ce aje a duba littafin kaza shafin kaza littafin jama'an nan ai ya kamata mu je mu sami littafin dan bai kamata kullum muna cewa a cikin littafin kaza shafin kaza mu kawai yanda muka ji an faɗa ya kamata mu sami littafin mu ma mu karanta sai suka je kasuwa sayin littafin
yace a bashi littafi kaza aka bashi ya bude sai ya mayar mai littafi yace wannan ai ba wasali yace a kawo wani gari aka ƙara kawo wani kala ya bude sai yace ai ba wasali da wannan da wancan yace a to ai da mali littafin ba wasali yace kai yace to ba wasali ya za a gane karatu yanzu dama lallai muna cutar mutanen nan ba wasali muke karanta littafi su muna ce ba kuma sun ce kaza ba wasali ai karatu ne ci ka bar hutu ne ci ka ba sai an yi wasali to mutum da sai an wasali yake gane karatu wai shine kuma to wannan shine abin da yake faruwa kuma siyasa ce siyasa ce abin da siyasa wannan shine abin da demokradiyyar ilimi ya kawo idan aka ce a gari kaza ana neman malaman fada misali a garin Zaria misali kusfa anguwa ce ta ilimi kowa ya sani sai a ce wakilinsu mutum ɗaya ne to kuma sabon gari ma sai kula tudun wada sai sun kawo wakili so da haka wakilin tudun wada kila wani malami ne a majalisa ko a ɗan majalisa wanda in an zo wajen ko a tasha in an zo ana harkan tasha wanda suka kaddamar ya limanci shi ne malam ko to in an zo fada majalisar sarki akwai ibra a cikin abin da ake faɗi aka nasu a gane inda nake nufi in an zo fadan sarki an taru ga wakilin kaza ga wakilin kaza sun zama yan majalisa ɗaya na malamai da wancan malamin irin kusfa da malamin tashan sabon gari su malaman fada kenan su ne malaman majalisa to wai waɗannan shikenan sai wannan in ba hankali ba wannan ya rika faɗin magana wannan yana ba haka bane dan ya gan su a kujera ɗaya suna zaune iri ɗaya sai ya rika fitowa yana ai majalisar mu ɗaya da su wani tare muke zama da su wani sai ya zama su ne suke zama suna karrara mana musir ɗin mu suna tattauna kabayan addinin mu to wannan kuma shi ya haifar da addini ya shiga halin da ya shiga na'am zaka yi karatu ka waye ta hanyar zamani ta hanyar karatun boko amma ba zaka zama malami ba ba za ka zama malami ba akwai bambanci tsakanin zama malami da wayewa a cikin ilimi abinda malamai ke kiran irin wannan musaqqaf ko musaqqaf elite ko wanda waye cikin lamarin addini amma ba malami bane za ka je kai degree kai masters kai doctor ba za ka zama malami ba a cikin ilimin addini zai yiwu kai sa'a ka bi karatun ka je hannun malamai kai karatu amma ta irin wannan tsarin baya haifar da malami yana haifar da masu wayewa a cikin lamarin addini mai wayewa dan karatun sana'a ne to yanzu waɗannan su ne manyan malamai a gari saboda sun iya turanci za su yi surutu za su yi magana sun iya magana suna da baki in an kawo matsala za su ce a ba su dama su je su yi research su bincika su zo su faɗi su yi ta surutu ana ganin su ne malamai wannan kuma duk shi ya haifar da shi kuma alhali ilimi malami wani haske ne ba wai karatun da aka yi ba ne na farko karatu a yi karatun ilimi sannan tare da karatun ilimin kuma a kunna wannan manakila ya taimake mu wani tare da karatun ilimin ya zama akwai haske na wannan ilimin to shi ake cewa malami wato mutum ya sami karatun kuma ya sami wannan hasken fahimtar wanda sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda ake tambayan shi wata rana aka ce mashi shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kebe ku da wani abu ne yace wallahi manzon Allah bai kebe mu da komai ba abin da ya koya muku nan shi ya koya mana to amma abin da yake faruwa shin baka ga mutum biyu za su ga bismillahir rahmanir rahim sai wannan ya fahimci cikin bismillahir rahmanir rahim abinda zai iya wallafa littafi wannan kuma ya fahimci harafin da aka faɗi kawai kalmomin da aka faɗa saboda fahimta bambanci na fahimta illa fahman yaqdifuhu Allah fi qalbi 'abdihi to wannan shine fahimta wannan shine zabi shine ladunniya na ilimi wanda yake ba wanda bai da wannan malamai ba sa kiransa malami dan haka dai dole ne dan mutum ya zama cikakken malami ya zama ya dauki ilimi wajen malamai masu isnadi masu salsala wanda shi ma zai ce maka wajen malam wane ne karatu shi ma zai ce maka wajen malam wane ne karatu har a dangana da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba haka ba to mutum zai zama mai wayewa a lamarin addinin sa wayayye ne a lamarin addini amma ba malami bane Allah ya gane dan وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من ذا الله تيرا دا من شان الله تبتا غري شي ياتي وند الله سبحانه وتعالى yake son sa da alkhairi to zai ilmantar da shi a cikin addini in muka lura kalman fiqhu kalma ce wacce take ta samu ma'anan da ake kiranta da shi yanzu a farkon karni na biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato yufaqihu anan ba yana nufin sanin ilimin furu'a yana nufin fahimta a cikin ilimin addini. Da yawa mutane biyu za su yi karatu, amma ɗayansu sai ya zama kamar salil himari yahmilu asfara, wani kuma sai ya zama Allah ya bashi fahimta cikin abin da yake karatu. To irin wannan fahimtar ya zama duk abin da kai karanta a cikin addini, duk abin da aka karantar da kai, ka sami wannan hasken na fahimta. To wannan yana nufin Allah subhanahu wataala yana son alkhairi tare da mutum. Wa innamal ilmu bitta'allumi, kalman wa innamal ilmu bitta'allumi shi ma ko da yake Imam al-Bukhari ya kawo shi anan a matsayin kaman iradi na labari, to amma al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani ya kawo shi da isnadi muttasili zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka shi ma hadisi ne. Innamal ilmu bitta'allumi, ilimi ana samun shi ne ta hanyar neman ilimi. To amma kaman yadda nace, neman ilimi hawa biyu. Akwai neman ilimi ka je ka zauna gaban malami kana ta karatu, akwai neman ilimi na ka ji ka dan a gaban malami ka dage kai aiki da wannan abin da kaji. Dole da sai an dan ji din, ba zai yi mutum kawai ya zauna ya kuye ya tauriji wai shi yana son ya san ya iya albiya ba, ba zai yi ba, sai ka je ka zauna gaban malami. To amma ilimi kala biyu ne, akwai al-ilmu bitafasilil umuri wa daqaiqiha, shine ake magana anan sai da wurin malami. Akwai al-ilmu bi mujmalatil umuri, to wannan shi kuma haske ne ake samun shi, shine na ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wanda kawai za ka ga abu kawai kaga wannan abin ba daidai bane, saboda kana da wani haske na imani tare da kai, ko kaga abu kawai kaga wannan abin daidai ne, ko a zargi mutum da yaji ya aikata wani alfasha kai kaga baka ga wannan dattin a fuskansa ba kace bai yi ba, ko kuma kaga dattin a fuskan shi kace yayi, wannan duka haske ne na jin tsoron Allah. Wannan yana faruwa, shi ake cewa firasatul mu'min, kar mu ganshi bako. Sayyidina Uthman ibn Affan wata rana wani sahabi ya shigo wajensa yake cewa ɗayan kuma sai ya shigo a fuskan shi gazina nan kirikin, yace ya amiral mu'minin, shin wahayi ne bayan man annabi sallallahu alaihi wasallam? Yace wallahi ba wahayi bane, firasa ce kawai ta mu'mini ba komai. Ka gani abin da ya faru, wannan bawan Allah da zai shigo ya kalli wata baiwar Allah ta bashi sha'awa a zuciyarsa, ya kauda kai, to wannan abin na wal ainu tazmi wa zina nazru din nan, sai ya danfaru a fuskan shi yana shigowa, sai sayyidina Uthman ibn Affan ya ga wannan abin a gidansa. Wannan ingantaccen hadisi, saboda haka ashe wannan shi ake kira firasa. Dan haka mai faruwa ne bawa ya ga irin wannan ilimin, wannan kuma abu ne wanda ba ta hanyar karatu na takarda ake samun shi ba, ana samun shi ta hanyar jin tsoron Allah, ta hanyar aiki da abin da ka sani. Man amila bima alima awrathahu warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, wanda ya aiki da abin da ya sani Allah subhanahu wataala zai gadar da shi masa da ilimin abin da bai sani ba. To wannan dai shine al-ilmu bi mujmalatil umuri, wannan shine irin ilimin da ake samu ta hanyar wilaya. Saboda haka waliyi zai iya zama waliyi bawan Allah, ya dan san abu kaɗan kuma yana ta ibada, sai Allah ya gadar mashi da wani ilimi, amma wannan shine ilimin, ba ilimi ne na tafasilul umuri ba, ka zo ka ce mashi hadisi kaza, littafi kaza, babi na nawa yake, koko wani cikin muhaddisun shine malamin wane da wane da wane, wannan tafasilul umuri ne, koko menene bambancin tamyizi da hali a nahwu. To wannan duka al-ilmu bi tafasilil umuri, ba ilimin sa bake ne, shi ilimin sa bi mujmalatil umuri ne, sai Allah ya ganar da shi, in ya kalli alula sai ya gane cewa kaza a cikin alula farilla ne, dole a yi shi, kaza kuma ba farilla bane, saboda basira, ko saboda basira da Allah subhanahu wataala ya bashi da haske na ilimi. To wannan al-ilmu bi mujmalatil umuri ana samun shi ta hanyar yawaita ibada da aiki da kadan din da abin da mutum ya sani. Al-ilmu bi daqaiqil umuri wa tafasilihi shine wannan wanda al-Imam al-Bukhari yake cewa innamal ilmu litta'allumi, watan ba a samun shi sai ta hanyar aje gaban malami a zauna, shi kuma zuwa gaban malami a zauna yana da ladubba, ko Allah ya saka wa malamai an sun wallafa mana littafai da yawa na ladubban neman ilimi, ko ta'limul muta'allimi adabat ta'allumi, watan sun koyar da me neman ilimi, menene ladubban neman ilimi, yaya ake neman ilimi, yaya sharuɗan su, har ya zaka zauna gaban malami ba abin da suke abun makaranta a nan cikin hadisi, a cikin hadisanmu da muka gabatar, yaya ya kamata almajiri ya zauna a gaban malami sa. To duka dai suna nan alhamdulillah.
وقال أبو الذر لو وضعتم الصمصامة على هذه فأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيبوا علي لأنفذتها. وأتن سيدنا أبو الذر الغفاري وترانا أجر الشام يا سامي يا سامي ساباني دا sayyidina Muawiya tuno Abi Sufyan sun yi sabani akan ayan wanda zai ya kimi sunan zaba wal fil fata yayi da sayyidina Muawiya yana tarbi kaga me zai da kudi shi kaga sai na Abu Zar daga shi sai tufafin da kawai Allah ya gara masa yarda kuma bai yarda tare duniya ba ko rin kankancan ta shi ya ba da hanyar zuwa to saboda haka sai ta sabani yana mai cewa wannan bata ne kawai wannan kudin dole ne duk a bayan shi kuma Muawiya yana ganin cewa a duk tun da zakashi kin kai wajibin ka to sabani yawa sai har aka magana ya zo wajen Amirul Mu'minin Sayyidina Uthman sai sai Tawus man yace ya dawo majina Sayyidina Abu Zar kuma yace ya daina yin fatawa saboda fatawar shi tana da zafi ta karfin al'umma ta yi ma jama'a zafi to wata rana an zo a Makka a wurin aikin haji an daga Mafaz daga Arfa sai wani daga cikin sahabbai ko kuma daga cikin na'am mutanen Quraysh aka ce a cikin inda tafsirin hadisin yazo ba sahabi bane wallahi alaf yazo ya same shi yana karantar da suna mashi tambaya yana amsawa shine yake tambayar shi kai yanzu ba an ci maka ba sayyidina Usman ya ce ya dakatar da kai daga karantarwa ba ya dakatar da kai daga yin fatawa ba wato ya dakatar da shi saboda zafin fatawansa ta yi ma al'umma nauyi kuma da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ishara shi sayyidina Abu Zar cewa abin da zai bi dace ba da shi da kuma jinji ya zauna shi kadai ba cikin jama'a saboda yanayin sa ba yanayin da zai iya watan cuɗanya da mutane ba to shine da yazo wannan ya gaya masa wannan magana wannan farko hadisin kenan shine sayyidina Abu Zar yake ce mishi law wada'tum samsamata ya za ka sanya takobi al'abi ya nuna haka bayan kansa haka nan wayen wuyansa yace da za ku daura takobi an ce samsama wata nau'in takobi wanda ba ta duka barayi biyu take da kaifi ba barayi kaifinta ta barayi ɗaya ne kaga ma ta bi zafi saboda ita wato shiganta tana shiga da sauri amma kuma da butu saboda in ta shiga tana makalewa saboda an fi tsoranta dan haka an fi sauki irin kisa da irin wanda ake ce maga yama jini na wuce irin mai wanda ko ta ko ina tana da kaifi to yace da za ku daura irin wannan a bayan kiyana haka ina zaune yace kuma zanantu anni unfizu kalimatan sannan nake nazarci cewa zan isar da wata kalma wacce naji daga wajen manzon Allah tsira da amincin Allah subhata a gare shi sami'tu ha minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naji ta daga wajen annabi yace wallahi zan isa kafin ku kara sada ni ku ce karka fadi shi kuma wallahi in dai yaji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zai sanar da al'umma ko da za ku wannan mukami ne na karshe ba a ce dole sai kowa ya haka ba mukami ne na manya ƙarai idan ka ji tsoron ka da halaka ko wani abu to ba laifi kai shiru sai ka zama illa man kuriya wa kalbuhu mutma'innun bi ibani sai ko ko irin wa illa man yastati fi qalbihi sai ka wara a zuciyarka kai dai maka ba amma ba za ka iya faɗa ba yafi karfin ka saboda ba za ka iya daukan azaban da za a yi maka ba idan ka faɗa wallahi a'lam qabla an tujizu ka don ku zartar da abin da kuke niyan yi alayya la anfasuha yace wallahi da sai na isar da ita da sai na zartar da ita wannan yana nuna mana cewa ilimi ko da mutum yana cikin gargara ko na taba gaya mana kissan malamin nan wanda wata rana yana cikin gadan rasuwa wato yana kwance bai da lafiya yana duk da rasuwa sai wani malami ya je masa ziyara to da ya je masa ziyara sai tare da wani da suka shiga suna gaishe shi yana suna kokarin su lakkana mishi kalmar shahada shi kuma yana kokarin ya tambayi malamin wata matsala a mirasi a gado a dukin ka ce abin mamaki kai kana gab da rasuwa kana gadan mutuwa wanda kai ba abin da kake nema sai ka samo kalmar shahada ka faɗa ka karasa amma kuma kana neman sanin wani matsala a gado ina ruwanka da wannan matsalar sai yake cewa a ganinka in sani sannan in rasu shi yafi alkhairi ko rasu ban sani ba wannan yana nuna mana yaya magabatan mu suke wajen san ilimi da muhimmanta shi da neman sa watan har da yana gaudar rasuwa yana jin cewa ya sani domin shi sanin a wajensa ta'abbudan ba wai sani ne na dan ya burge dan a ce ya sani dan ya sanar da wasu dan ba kuma wanda zai burge a yanzu to amma baya san ya rasu bai sani ba yana san kafin ya rasu ya zama ya sani saboda haka ya nemi irin wannan tambaya to kuma wannan shi ya kamata a ce al'umma mu ma magadan su mun kasance watan abinda iyayenmu suka yi kenan sai suka jagoranci halitta suka jagoranci duniya to mu kuma da muka koma baya yanzu sai kafilar ta mai da mu baya Allah ya gyara mana wa qala ibn abbas kunu rabbaniyina ay ulama afuqaha watan ibn abbas
yace can inda Allah subhanahu wataala yake cewa lakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusuna yace abinda ake nufi da kunu rabbaniyina ai ku zama malamai masu hakuri wato ku zama kuna da hakuri cikin domin shi kalmar rabbani ya samu asali daga rabban tarbiyatan ko daga tarbiya ce to idan ku ya samu asali daga tarbiya ce mun san ba mai hakuri irin uwa wajen tarbiyan danta dole sai kana da hakuri kwarai shi yasa ba za a iya ba uba tarbiya ba ba za a iya sa tarbiya a hannun uba ba dole sai dai a hannun mahaifiya dan tafi afifa tafi hakuri amma inda za a sa maka kai tarbiya a ce rainon yawo za ka yi in yayi najasa ka wanke masa in yayi kaza awa ɗaya biyun baka hankali za ka dauko bulala ko da dan wata shida ne saboda mene saboda kai ba Allah bai sa maka irin wannan to kuma dan mutun ya zama malami dole ya zama yana da wannan kadru din na hakuri kuma fuqaha wato in an ce faqihi shine malami wanda yake da fahimta na abin da yake karantarwa ba wai kawai mujarradin babbagawo wanda ya ji kawai yana jiyarwa ba ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره akan ce kuma arrabbaniyu shine wanda yake ilmantar da mutane yake tarbiyyar mutane da kananan watan karatu baya kawo musu abu da yazo kawai ya dinka kawo matsalan da za a watsa kan al'umma kaje ka dan gano wani karatu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alola kila da asiru tamri misali shikenan kawai sai ka fito ka ce a fara alola da Coca-Cola da Fanta baka san cewa yaya me ake nufi da asiru tamri anan wurin baka san cewa shin wannan hadisin menene yan ma'luli ne koko a'a ma'mul bihi ne baka san wannan hadisin shin mansukhi ne koko a'a ghairu mansukhin bane duka mutum bai san wannan ba kawai shikenan sai ya zo ya dauki masala ya ce domin kamar yanda muke fadi ko da yaushe so da yawa zaka ga hadisi ingantacce daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma laysa alaihi al'amal laysa alaihi al'amal kuma kamar yanda nake cewa su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da suka ci daga wajen sayyidina rasulullahi ne suka jiyar da mu ba dan ba su samu wannan lokacin ba wani kila yana kokarin ya jiyar dan sayyidina abubakar ba wanda ya kai shi lizintan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ilimin ka duk kokarinka duk bincikenka ba za ka yi samu hadisi 100 na sayyidina abubakar ko ina sauran karatun duk da ya ji wajen manzon Allah ya tafi da abin sa ko ba haka ba sai aka ba duk abin da suka ji akwai wani abu kawai wanda ba sai sun ma faɗa ba haka suke rayuwa da an gansu akan wannan kawai an san haka ne sai aka koda ka samu wani hadisi kana bukatan ka ga shin menene sahabbai suka rayu akai domin zai yi wannan hadisin wata waƙi'a ce kwara ɗaya ta faru zai yi wannan waƙi'ar ma mansukhiya ce zai yi wannan hadisin khas ne an keɓance wannan mutumin da shine shi kadai saboda ba za ka ce ka dauka ka yi aiki da shi ba zai yi inganta to amma na Imam Shafi'i ya ce idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi to amma sahha al-hadithu a wajen su yana da abubuwa da yawa watan sahha al-hadithu ya zama bai da mu'aribi ya zama ba wani magana wanda hadisin kuma wanda ya bi shi inganci dan hadisi zai iya inganta kuma ya zama wani hadisin shi ma ya inganta ya fi shi inganci ko na karanta mana wata rana wani ya taba mun wannan tambayan anan ne ko a ina ne yace idza sahal hadithu fa huwa mazhabi me za a ce ko muka ce masa to menene ganinka wani hadisin a ciki hadisin Abu Huraira wanda yace idan mutun ya wayi gari da janaba ba zai azumi ba ko hadisin sayyidatuna Aisha da tace manzon Allah na yin haka kuma yayi azumi duka suna cikin sahih Bukhari hadisan ko wannan su kuma ya inganta istiqlalan shi kadai akan kansa to wanne ne a cikin sahal hadisin da shine mazhabanka saboda duk abin da kake gani a wajen a'imma duka suna dogara da ingantattun hadisai ne illa yaya suka fahimci wannan hadisan ko misali Imam Malik zai ruwaita al-bay'an bil khayari amma kuma kaga bai gina mazhaban shi akai ba saboda yana da abin da ya dogara da shi na aikin sahabbai wanda sabanin wannan shine zaka ji yana cewa laysa alaihi al-amalu fil madinati watan ba su sami sahabbai da wannan abin suke aiki ba tunda ba su sami sahabbai da wannan abin suke aiki ba to akwai ta illa qadiha a cikin wannan hadisin wanda ya hana su su aiki da shi amma mu yanzu kokarin mu kawai mu zakulo wata matsala a gyara jiki da an idar da sallah a gyara murya kawai a ƙara fasakan al'umma ko a ce ai an gano wani abu saboda haka ma yanzu kullun cikin an gano wani abu watan duk magabata ba su gane ba sai kai yanzu ka zo ka gano ko ka gano mas'aloli dai ga sunan bana son in shiga cikin tafasai saboda mas'aloli ne mafi yawan su na fiqhu wanda yake kuma mas'aloli na furu'a malamai sun riga sun gama da bincike a cikin su ko mutun yace ya gano za a iya sallan asuba sannan a zo ayi rak'atayn fajr a rana aramata bayan sallan asuba misali saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum hadisin maluli ne akwai shi na'am amma yana da illa yana da ilal malamai da yawa suna tafiya zuwa ga rashin ingancin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi alaihi al'amal shine ya ce arama to arama yaushe aka rama shi ma tambaya ne zai sai da rana ta fito ya rama mutumin zai lokacin aidar da sallah dab da rana za ta fito ne lokacin da ya tashi zai rama ranan ta riga ta fito misali abubuwa da yawa zai yi an ce masa ya rama daga baya wannan hadisin ya zama mansuhi aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la salata ba'da al-fajr hatta taghrub ash-shams wa la salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams duka me yuwa ne sura ka dai ire-iren wannan ya kamata mutun ya natsu ya koma zuwa ga malamai na asali wanda sun yi karanci sun yi karanci ila a irin kasashen mu da kyar zaka kirga cikin yasu malamai na asali ina nufin a cikin wanda ake ji akwai su bayan Allah suna nan a boye kam a wurare a gefe a lungu ba wanda ya san da su amma waɗanda ake ji ana ganin su ne malamai to a hakika kawai dai kila musaffafai ne masu magana suna da waye baki sun iya magana Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana to dole ya zama kana tahawulin mutane kana bin su a hankali da masaloli duka abubuwan da mutane ke zuwa da su yanzu suna ganin cewa sun yi wani sabon iktishafi an gano za a iya sallah karfe 9 na juma'a kar ka dauka malamai ba su karanta waɗannan abubuwan ba a kananan littafai duka wannan masail din suna nan ko wane ne ya karanta bidayatul mujtahid wani ayatu muqtasid bai karanta wannan ba ni shehi na shine ya fara karatu da shi yanda muke farawa da qawaidi shine bidayatul mujtahid ya fara karatu a gaban malami sai da ya haddace shi sannan ya fara karatu sura ka ga manyan malamai suke haka manyan magabata suke to wannan masail din duk suna nan a cikin irin su bidayatul mujtahid malamai sun san su da kyau to amma suna rufe su saboda kar su watsa kan al'umma kuma sun san illolin da ke ciki wanda ya hana ai aiki da waɗannan abubuwa to amma wani shi yanzu kawai kokarin shi ya zakulo wata matsala yaga ba haka mutane suke kai ba kawai yazo dandai a ce shi ma ya gano wani abu Allah ya gano da mu ba laifi kibarul ilmi wato abubuwa masu zurfi na ilimi da sauransu ba laifi idan mutane sun zama mutakhassisun sun yi zurfi a ilimi yanzu kamar misali a ilimin larabci ne jiya ba mun yi magana wani karina na siyaki da karina na ma'ana in ka zo kana gaya mai dalibi fa'idi zai zama iya zama mansubi ai ka ruda shi ko ba haka ba ai ka ruda shi dole ka bi shi a hankali ka ce mai fa'idi marfu'i ne a zauna lafiya in yayi nika sai ya gane wannan fa'idin zai iya canzawa daga marfu'i ya koma wani abu wa alaikum salam wa rahmatullah
ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل الكبار وعشان دعاك مالي رباني شيني وانجي تربية تموتاني يقنان الموما قاعد من يمن الموما باب قوم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا wato wannan babin yana magana akan cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tahawwaluhum bil ilmi watan yana koyar da su karatu yau a daga gobe watan ba a yi kullum shi kalman tahawwala al-a'mash shi ya ruwaiti wannan hadisin da wannan lafazin a haka to amma ya sami sabani mai karfi shi da malaman lugha Amr ibn al-Ala ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha wanda ake ganin su ne asalin ma bincike gaba ɗaya cikin lugha ya ce mishi gaskiya ba ya tahawwalu aka ruwaito hadisin ba a ilimi ya tahawwalu ne
to kuma sun yi musajala mai yawa amma dai shi al-Ahmash ya ci gaba da ruwayatan hadisin ayi takhawwalu saboda haka yaji daga wajen wanda ya ruwaita hadisin a wajen shine Abu Wa'il Abu Wa'il shine Shaqiq ko ma wani malamin ma Ash-Shaybani Abu Amr ibn Shaybani shi kuma yace a'a ba ya takhawwalu bane ma ya tahawwalu da ha'i yatahawwalu ay yaj'aluhu min halin ila halin yana caccanzawa yau a koyar da wannan gobe a koyar da wannan koko min haulin ila haulin musanci haulu shine shekara to amma yana nufin dai samar da wata mudda tsakanin karatun yau da karatu mai zuwa ba ko da yaushe koko a'a yau in an koyar da abu kaza gobe a koyar da abu kaza Shaybani yace babu wannan dogon a saman kha'in wallahu a'lam to amma dai haka hadisin yake haka lafazin hadisin yake yatahawwalu shi kuma yatahawwalu yana nufin yana kula da tsarawa amma an fi amfani da shi a cikin kudi watan kaman mutumin da yake kirga kudi yake shirye kudi to shi ake ce mai tahawwalul amwal wallahu a'lam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu irin wannan tahawwul din watan in an koyar yau gobe a daga kafa jibi a koyar ba kullum karahatu sa'amati alayhi watan gudun kada su sami sa'ama su sami gajiya domin rai tana gajiya watan da mau'iza da wa'azi wala ilmi da ilmi kai la yanfiru kada su juya baya su guji wannan abin da ake koyar da su حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة الصعامة علينا أروي تارق محمد بن يوسف محمد بن يوسف قد أبيوني بخاري يكي لو كان حديثي أقول محمد بن يوسف الفريابي أقول محمد بن يوسف البركنجي تو إشكال أنا إشي idan yace Muhammad ibn Yusuf kadai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa in dai bai kanci zai fadi to zai jingina shi amma in firyabi ne to shine yake kawo shi kawai yace Muhammad ibn Yusuf dan haka in dai ya ambaci Muhammad ibn Yusuf yana nufin al-firyabi to shi ko Muhammad ibn Yusuf a hadisin sai yace qala akhbarana Sufyan to Sufyan kuma shi ma a malamansa wannan yana daga cikin wahalhalun da ke cikin ilimin rijal ko domin ka gano shin wane ne wannan isnadin yaya ne ya wannan abubuwa ne mai aiki kwarai da gaske shi Sufyan a cikin malaman Muhammad ibn Yusuf su ma guda biyu ne akwai Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan ath-Thawri to saboda haka amma mafi yawa galiban shi ma Muhammad ibn Yusuf in yace Sufyan kadai kuma iskalin farko Muhammad ibn Yusuf duka Muhammad ibn Yusuf guda biyu sun yi karatu a duka wajen waɗannan dan a baya da taka fadin mana cewa idan aka ambaci mutum baka san wane ne shi ba zaka lura wane ne malami ta hanyar sanin malamin zai gane wanne ne a cikin waɗannan mutanen to amma in ya zama duka sun yi karatu a wajen dukan to sai a sami iskali to dukan su sun dauko hadisi daga wajen Sufyanai ne to amma shi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi idan ya ce maka haddathana Sufyanu to yana nufin as-Saudi saboda anan sai mu ce wannan hadisin na Sufyan ath-Thawri ne wallahi a'lam an al-Ahmash ya ruwaita daga al-Ahmash shi kuma al-Ahmash anan sai yace an Abi Wa'il kalman an Abi Wa'il anan tadlisi ne domin Ahmash yana cikin wanda anan su ana sa mata alamar tambaya to amma hadisin ya sami istiqama saboda a riwayan Bukhari ya ce haddathana Abu Wa'il amma a wani riwayan wannan sai yace anil amma sai yace huddisna an abi wa'il to sai malamai suka ce akwai wani mutum tsakanin shi da Abu Wa'il din wanda bai ambace shi ba Abu Wa'il shi kamar yadda yace shine Shaqiq to wane ne tsakanin su da amma shi da Abu Wa'il duka ingantattu ne to amma waye a tsakanin su wanda yace huddisna to amma tunda an samu a cikin isnadul muslim ya ce haddathana Abu Wa'il to shikenan ya warware wannan iskalin na tadlisi da aka san al-Ahmash wani lokaci da shi Allah ya kara masa yarda ga wadai an ibn mas'ud ya ruwaita daga sayyidina Abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yaci kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatahawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahata sa'amati alaina manzon sai Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance watan wajen wa'azi wajen yin mana nasiha to yana jijjuya mana watan baya yin mana kullun yau in aka yi gobe za a daga sai wani lokaci a yi ba kullum aka zauna wani lokaci an zauna a majalisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa in dhahiku dhahik wani lokaci za a zauna ana fira
na abubuwa ya basu labarai da kissoshi da makamantan wadannan wani lokaci kuma za a zauna ai ta karatu shi yasa malamai suke cewa la takun mutatarrifan fi jiddi ila haddil abus wala fi la'ibi ila haddil abas kada mutun ya zama shi kullun aka zauna kawai jiddiya ce sai mutane su gaci haka kuma kada ya zama kullun aka zauna wasa ne sai ya koma abi sai ya zama kaman mata dole ya zama watan bainal jiddi wal hazar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu haka karahata sa'amati alaina watan gudin kada mu sami sa'ama mu sami kosawa jazakallahu khairan watan ya zama mun gaji domin aka ce za a yi ta musu haka zai zama sun sami irin wannan malal din Allah ya taimake mu watan dai wannan duka kawai da dubba ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na karantarwa amma sayyidina rasulullahi sahabbai duk abin da manzon Allah zai faɗa mun suna maraba da abin suna jin dadin abin akwai yoshi haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana shu'ba qala haddathani abu tayyah an anas ibn malik an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yassiru wa la tu'siru wa bashiru wa la tunfiru ya ruwaita daga muhammad ibn bashar yace yahya ibn sa'id ya bashi labari qala haddathana shu'ba yace shu'ba ya bashi labari qala haddathani abu tayyah yace abu tayyah ya fada mashi anan wurin sai kace yahya ibn sa'id anan shi ya kage akwai iskali domin yahya ibn sa'id wanda suke cikin asanid din bukhari suna da yawa amma mafi shaharin su yahya ibn sa'id al-qattan da yahya ibn sa'id al-ansari to anan yahya ibn sa'id ibn al-qattan ne domin yahya ibn sa'id ibn al-ansari baya cikin almajiran shu'ba daga abu tayyah yahya ibn sa'id ibn al-ansari yana cikin tabaqan shu'ba ne da abu tayyah din dukan su saboda galiban yana ruwaitan hadisi ko kai tsaye daga wajen sahabi ko daga wajen wani tabi'i babba kai tsaye daga wajen sahabi wallahu a'lam an Anas ibn Malik an ruwaita daga Anas ibn Malik anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah tira da mince Allah sabbata gare shi qala yace yassiru wa la tu'siru ku saukaka kada ku tsananta wa bashiru wa la tunfiru ku yi albishir kuma mutane albishir ku fada musu abin da zai kusantar da su da Allah zai sa hankalin su ya kwanta kada ku fada musu abin da zai tsoratar da su ya kore su ku fada musu abin da zasu ji dadi zasu sami nutsuwa watan wannan Maulana Abu Abbas yana cewa al-faqiru yunasibuhu ar-rifqu wa yuhishuhu al-ilm watan faqir almajir rifq yin mashi a hankali ta hanyar mawiza kai masa a hankali ta hanyar nasiha da sauransu yana masa dadi sai aikata aiki amma zaka ce kawai ga hujja ga kaza to ina ruwan shi wani hujjan ka ka furke hujjan ka ba zuwan shi ba zai aikata saboda haka ana son in zaka zama mai nasiha ka zama mai tasiri ga jama'a mai saukaka musu ma khuyiran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba taba bashi zabi cikin lamurra guda biyu ba sai ya zabi mafi saukin su ko mun san kuma lokacin da aka zo wani yazo yana tambaya kan wani abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi ahruriyun anta nahnu naridu ala istiba'i wa taridu alaina ko wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya san tsanantawa duk lokacin da aka ce ga wani abu wanda yafi sauki malam yakun isman matakan wannan abin wanda yafi saukin ba sabon Allah bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi malamin al'umma ne duk zabi mafi sauki in ma shi yana yin wani abu wanda abin na da wahala yaga sahabbai suna neman su koyi da shi cikin abin sai ya daina ayyuk bil mu'minina raufun rahim sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albishuroran da mutane suna magana kace suna inkarin matan wasu nau'o'in albishurora amma abinda ba su fahimta a ciki ba duka wannan albishuroran abuwa ne da suka zuwa ingantattun hadisai duka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya mana mu'minai Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama zai shafa'ar da su cikin duk wanda suka sani ba hadisin bukhari da muslim zamu karanta shi ko za su zo su ce ubangiji ga mu muna aljanna masoyanmu manzo Allah sa Allah subhanahu wataala ya ce masa akhruju man alimtu ku je ku fitar da duk wani wanda kuka sani in dai kun san shi ku fito da shi
to kuma sanin anan za a tuna maka kowa kar ka ce ai wannan ya san shi ya manta da shi duk wanda ya sani inda ya taba sanin shi wani abu ya taba hada su to zai fito da shi bayan an gama wannan ma ya ce akhriju man kana fi qalbihi miskala habbatin min khardalin min imanin ko to amma mu tsaya wajen akhriju man alimtu to sai wani sai ya ce to idan ka mutu mu'mini sharadin ka mutu mu'mini kana abu kaza da kai da ƴaƴanka da matanka da kawunnanka da sirrikanka da iyayenka ai yana fadin abu dai ne ko ba haka ba illa kawai yana maka tafsirin akhriju man alimtu ina fatan mun fahimta yana fassara maka hadisin ku fitar da duk wanda kuka sani wanda yake cikin bukhari da muslim illa an maka ta hanyar da zaka ƙara jin dadi saboda an kirga maka man alimtu ko ba haka ba to to haka zaka ga duka irin waɗannan ba wata matsala wacce take ba za a iya mai da ita zuwa ga wani ingantaccen hadisi wanda ya faɗi wannan abin jumlatan ba to sai a zo sai a rika tafasir sai a ce ai kaza da kaza sai kaza ko wanda ya karanta kaza yana da lada kaza 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 to fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wanda ya ce la ilaha illallah ko wanda ya salati idi kaza ko wanda ya addu'a kaza yana da lada dubu dubu so da kai dubu dubu zaka gane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi ko wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi tana cika dukkan abin da ke tsakanin sammai da ƙasa to amma ba kowa ya san abin da ke tsakanin sammai da ƙasa ba ko wani in aka faɗa mashi aka ce abin da ke tsakanin sammai da ƙasa ba zai gane ba to saboda haka sai a ce mashi dubu dubu so dubu dari kaza to sai ya dan fi hayyalo amma abin ya fi haka ma ai ko ba haka ba abin ya fi haka to dan haka albishir kuma wata rana wani ya taba samu na ina muna magana anan mun yi magana an sabi indisabi ana ta magana a cikin albishirora sai yake cewa wai a rage wannan magana na albishiroran nan saboda kada mutane su kasalance to ai an gaya wa manzon Allah haka shi ma ko manzon Allah ya bada amsa saboda wannan Abu Zarrin ya taba zuwa ya ce ya rasulullahi wallahi mutane yace huwa kadhalika ala rakmi an fi abi zarrin man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljannata Abu Zar yace ya rasulullahi la tukhbir an-nas fa yattakilu yace huwa kadhalika ala rakmi wa in rugima an fi zarrin an ji eh kar a fadin ko an fadan ko kaza a ji tsoron ko kar a ji tsoron haka dai abin yake dole ko so da haka yanda wannan bawan Allah ya zai mun nasiha cewa an akrama galla in kana yawan irin wannan ba mutane za su shantake to ai an gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kuma ga amsan da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba da haka abin yake kuma aljannan nan ba tawa bace balle yace za a cika mu ta Allah ce ba cikin nawa Allah zai diba ya ba wani ba na Allah ne kuma sannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umurni da shikenan mu zama masu bishara ga al'umma ba mu zama masu nakarar da su ba mu zama masu tsoratar da su ba ko mu zama masu basharar da su masu kwadaitar da su masu soyantar da su amma in ka ce zaka zama mai tanfiri to sai ka in baka hankali ba koma irin wancan na hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ko ainal muta'ali alayya alladhi yaqulu la aqulu li fulani fashadu inni qad ghafartu li fulani wa qad ahbattu amalaka ko ابن هبان ابن خزيمة الترمذي wane ne wannan ne jijji da kai a gare ni yana cewa bazan yafe mu wani ba wani a wurga mashi kaula san wani dan huta wani huta wani huta ina yake mai wannan din wanda yake shigan mun cikin mulki na inji Allah to ku shaida shi wani da yake ganin ba za a iya yafe mashi ba saboda girman laifinsa to na yafe masa shi kuma da yake jin cewa shi yayi aiki ya isa to shi kuma an bata aikin sa kulli ya billahi ko dan tsoron wannan zaka daina haka ko dan tsoron wannan ba zaka nafarar da mutane ba kai mun zama mai albishir sarku abin na Allah ne subhanahu wataala kuma gara ka shigar da mutun dubu aljanna da kuskure da ka shigar da mutun daya wuta da kuskure ko ba haka ba to amma shikenan mutane mun zo mun zama maimakon mu zama masu albishi mun zama masu nafararwa ga al'umma ba za a sa abban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin shekara 24 kamar yadda na fadi a baya sun ko 23 ko kasa da haka sun musuluntar da rabin duniya gaba daya ya shiga addinin musulunci mu tunda suka gama wannan aikin suka bar mana sai muka koma mu kuma ya zamu wawwa tsakan waɗannan ya zamu kore wani sashi daga cikin musulunci a ce waɗannan gaba ɗaya ba musulmi bane in dan sunni yace gaba ɗaya in shi'a ba musulmi bane abin da yake nufi 50% al'ummar musulmi ba musulmai bane
haka shi yace gaba ɗayan sunni ba musulmi bane yana nufin 50% ɗaren al'umma musulmi ba musulmi bane kage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin kira zuwa ga musulunci yayi aikin yada addini yayi aikin shigar da mutane addini mu kuma mun zo muna ta aikin watsa mashi kan al'umman naka da sunan aiki saboda abinda addinin musulunci yake so shine yusr inna hadha ad-dina la yusrun walan yashadda ad-dina ahadun illa ghalabahu wannan addini mai sauki ne kuma babu wanda zai dauko da tsanani to amma wannan ba yana nufin cewa in kaga mutum yana wuridi yace maka yana salati 50 a rana ko yana da zaka ce a ya tsananta a shi kuma riyaba a ta abin da ake nufi da riyaba ba haka ya fara da 50 kila da yana 500 da ya iya sai ga zai iya 750 da ya iya sai ga zai iya 1000 a haka ne a hankali bi tarawubi ko kamar yadda suke fadi wajen cin abinci yawancin masu riyaba su daina cin abinci ga suna rayuwa da loma daya a rana ba kawai lokaci daya suka waye gari zai koma cin loma daya ba suna ragewa ne a hankali za su yi sati ko wata suna cin loma 30 sai su koma su rage daya suna cin 29 sai su koma su rage daya a hankali ragewan baya tasiri a jikinsu har su koma suna rayuwa da mafi karantan abin da za su rayu wannan idan suka sanya maka kansu to za mu zarge su akan shi ba saboda suna da abin da suke so amma kada su tilasta mu wani kace kowa sai ya bi irin wannan hanya to wannan shine ba kyau bila khalwatin rabba wa rabba bi khalwatin wa shattana ma bainal yazidaini manhala ba sharadi bane a ce dole sai ka sa kowa ya bi wata hanya a'a ba laifi watan mai tsanani hanyar da ake so shine hanyar sauƙaƙa ma al'umma hanyar ruhus hanyar sauki a cikin mutane wanda yake kuma da haka ne Allah subhanahu wataala yake ta'alifin zukatan mutane Allah ya ganar da mu akwai zafi kwarai a wajen saboda za mu dan rage lokacin karatu yau saboda na san ana cikin zafi sosai za mu dakata haka za mu yi tambayoyi na abin da ya samu insha Allah Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da ya samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الأصول الخمسة. تو. واتعدين المسلمين شيء. يازو مسمن. شو ما بدنا نستنى سوى إتابة سبودا يعني يوم وجن. واتعدين المسلمين شيء يازو مسمن. سبودا كاري. وسو أبو بواني غدابيا. نفرقو